Karandunan 'yan sandan dai sun gabatar da masu manyan laifuka da suka kama a sassa daban-daban na jihar Adamawa, waɗanda yawan su ya kai 39, ciki har da masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da kuma 'yan fashin daji. Wasu daga cikin ababen da aka kama waɗanda masu garkuwa da mutane ke amfani da su sun haɗa da mota Toyota da kuma bindiga mai ƙirar AK-47 da zunzurutun kuɗi kimanin 900,000, kamar dai yadda mataimakin kwamishinan 'yan sandan jihar Adamawa da ya yi bayani, wato DCB Ajani.
We are sure that all the suspects diligently prosecuted immediately the investigation is completed. The police will not relent in its effort to keep Adamawa safe.
Yace sun gabatar da waɗannan masu laifukan ne saboda ganin sun kawo ƙarshen manya-manyan laifuka a kananan hukumomi 21 na jihar Adamawa. Ya koyi alƙawarin cewa za su kawo ƙarshen waɗannan matsaloli ba tare da ɓata lokaci ba. Sun koyi godiya da yadda al'umma mazauna jihar Adamawa suke bawa rundunar 'yan sandan jihar goyon baya. Kuma dai a nasu bangaren, waɗanda aka kama su da manya-manyan laifuka sun koyi mana ƙarin bayani a yayin da suke ba mu 'yan jaridu, mu da muka halarci wannan taron, bayani dalla-dalla akan yadda suka tsinci kansu cikin waɗannan laifukan.
Kuni na ta bani, na ce a bishi duniya, na yi jiya yaro na, a shawarar na kashe.
Nawa kuka ba kuma hannu su?
Miliyan
uku. Miliyan uku, aka baka 200,000. Kuna ne kuka aiki?
Shi kuwa Abubu Hamidu wani kasurgumin ɗan garkuwa ne wanda ya yi mana jawabi. A garkuwar da suka yi su shida sun karɓi kuɗi 1.5 million a hannun 'yan uwan wani wanda aka yi garkuwa da shi. Ba su yi nasarar kashe kuɗin ba, sai ga shi kuwa jami'an 'yan sanda sun yi cat sun cafo su.
A mu da gane mu kai amfani
duke sun lato ne?
A mu kai kidnapping da ma wannan ne karin tura mu kai. Mu karɓa kuma raba.
Nawa ka gano?
200,000.
200,000. So me kai da kuɗin?
A ban kashe su bai ranar da na karɓi su bai ranar da ya ka kama ni a kan kuɗi.
Da kama kai ka ji?
A gaskiya ban ji daɗi ba.
Rundunar 'yan sandan dai ta gabatar da waɗannan masu laifukan da yawan su ya kai 39 ne a farfajiyar babban yarwadar 'yan sanda da ke jihar Adamawa wadda ke birnin Jimeta a ƙaramar hukumar Yola ta Kudu. Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.